الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايان حكا هو ما سكر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya sake kaddara haduwar mu a daidai wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da karatun mu na littafi mai suna Aqidatul Atfal fi Tauhidil Muta'al wanda wannan insha Allah ta'ala zai zamanto darasi na uku a cikin wannan jerin gwanan karatuttukan da muke gabatarwa a yau muna asabar daren Lahadi 22 ga watan 11 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda yayi daidai da 9 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa alaihi salam kamar yanda suka hodi ba tare da wani hujja da dalili ba sun zauna dai sun shata ne suka hodi to muna fata Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin wannan karatu namu idan ba a manta ba a wancan karatu mun tsaya a karshen tambaya ta hudu inda malam yake cewa ma ma'ana la ilaha illallah yace jawabu ma'anaha la ma'budu bihaqqin illallah mun tsaya wajen karin bayani akan wannan me yake da suna wannan tambaya to sai dai kamar yanda na ambata karatun mu zai kasance ne idan muka karanta mufassara mu kai daidai inda muke so mu tsaya bayan shi sannan sai mu dawo mu kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da maganar da shi malam ya faɗa daga cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu na magabata bayan wannan kuma sai mu ga wasu irin mas'aloli ya kamata mu fitar a ƙarƙashin wannan tambayoyi to insha Allah ta'ala kamar yanda muka saba kenan zamu tashi a tambaya ta 5 mu karanta tambaya 2 zuwa 3 mufassara sannan sai mu koma ƙarin bayani idan Allah mu ga inda Allah madaukakin sarki zai kaddara zamu je malam yace su'al tambaya ta gaba aina Allahu yace a ina Allah yake yanzu idan aka tambaye ka ina Allah yake to kada kai wata ga amsar da malam ya bada yace jawab yace amsa yace Allahu fis sama'i yace Allah madaukakin sarki yana sama mustawiyan 'ala al-'arsh ya daidaita akan al-'arshin sa kenan kaga ya baka amsa da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake yace mustawiyan 'ala al-'arsh ya daidaita akan al-'arshi karin bayani zai zo idan mun zo wannan gaba insha Allah malam yace su'al tambaya ta gaba yace hal yura Allahu fi dunya shin wai ana ganin Allah madaukakin sarki a duniya jawab malam yace Allahu la yura fi dunya ba a ganin Allah madaukakin sarki a duniya tambaya ta gaba malam yace su'al tambaya yace halil mu'minuna yarawna Allah yawmal qiyama yace shin mu'minai za su ga Allah a ranar tashin alqiyama jawab malam yace amsa sai yace na'am yace tabbas mu'minai za su ga Allah a ranar tashin alqiyama yace almu'minuna yarawna Allah yawmal qiyama mu'minai za su ga Allah a ranar tashin alqiyama to ina ga wannan tambaya nan ya kamata mu tsaya sai mu koma tambaya ta hudu waccan safa mu ta farko inda muke karin bayani akan kalmar la ilaha illallah da malam yace su'al tambaya ma ma'ana la ilaha illallah me ake nufi da wannan kalma ta la ilaha illallah malam yace jawab amsa ma'anaha ma'anatta la ma'buda bi haqqin illa Allah shine babu abun bauta bi haqqin wanda ya cancanta da gaskiya a bauta masa illa Allah sai Allah shi kadan sa anan wancan karatu namu sai muke bayani akan ita wannan kalmar bangare guda biyu ne muka ce akwai bangare guda wanda ake ce mishi bangaren annafi korewa da kuma bangaren al-ithbat tabbatarwa domin idan mutun yace la ilaha suka ce kenan nafiyu jami' ma yu'badu min dunillah kenan mutun ya kore dukkan abinda ake bautawa wanda ba Allah ba kai in kace la ilaha ka kore har Allah ma domin ka ce babu abun bauta la ilaha shi yasa baka cewa la ilaha ka tsaya sai ka ida sa to wannan la ilaha shine bangaren nafi ka kore babu wani abun bauta kaga in kai shiru ka samu matsala kenan domin ka kore bauta har ga Allah madaukakin sarki amma sai ka ce illa Allah shi kuma wannan shine ithbatul ibada lillahi wahda shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadan sa domin da kace la ilaha babu wani abun bauta kawai babu sai kace amma illa Allah sai Allah kadai wannan yake nuna ashe banda Allah babu wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kadai shi yasa ma in ka zo fassarar la ilaha illa Allah ba za ka ce babu abun bauta sai Allah ba a'a wannan fassara kuskure ne za ka ce ne babu abun bauta da gaskiya sai kuma ka ƙara bisa ga cancanta sai Allah me yasa aka ce haka saboda in ka ce babu abun bauta sai Allah a'a wannan kuskure ne akwai masu bauta marana akwai masu bauta masaniya ma kai akwai masu bauta makare wai yanzu da ci gaba ya kai ci gaba ko ci baya kai ci baya ga turawa kattin kaddara da ci baya kai musu ci baya har suna bauta makare da wai al'auran mace ko al'auran namiji akwai wanda shine abin da suke bauta ma kaga su kuma bautar su suke to shi yasa ba za ka ce babu abun bauta sai Allah ba a'a domin akwai wa'anda suke bauta ma wannan Allah sannan kuma ba za ka ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah ba shi ma wannan kuskure ne domin wanda yake bauta masaniya da gaske yake bauta masaniya ya dauki saniya a matsayin Allah shi da gaske ne yake bauta mata amma sai dai ka ce babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah domin shi Allah shine kadai ya cancanta a bauta mishi shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yace ya ku mutane anan annas gaba daya ba a ce ya ayyuhal ladhina amanu ko ya ayyuhal muslimun ba ya ku mutane gaba daya ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wane ne ubangijinku shine allazi khalaqakum wanda ya halicce ku ashe duk wanda bai yi halitta ba bai cancanta ba bauta mishi ba abinda kenan sakon ayar zamu fahimta kenan to a takaice wannan kalma ta la ilaha illallah kalma ce mai girma wanda tana da abubuwa da yawa a karkashin ta wannan kalma ana kiranta kalimatut tauhid kalma ce ta tauhidi domin tana sanya bawa ya zamanto ya kadaita Allah shi kadai sannan ita wannan kalma tana da sharuɗa wancan sati mun dan fara karanto dan mun dan yi hikaya akan wannan saboda ba wai kawai dan ka ce la ilaha illallah ba shikenan ka kubuta a'a sai ka kiyaye sharuɗan la ilaha illallah bayan sharuɗa kuma tana da falaloli ita wannan la ilaha illallah ke bayan falalolinta kuma tana da nawaqid abubuwan da suke warware ta domin ba kawai dan ka ce la ilaha illallah ba shikenan ka tsira ka kubuta a'a sai ka kiyaye wasu abubuwa domin zaka iya zama ba musulmi ba yanzu haka to shi yasa idan kana matsayin musulmai kace musulmi ko mumini la ilaha illallah ka sheda lalle babu abun bauta da gaskiya sai Allah to sai ka kiyaye sharuɗan ta kamar yadda zamu ambato su sharuɗan suna da yawa wasu malamai suna kai shi zuwa sharadi guda bakwai wasu malamai kuma suna cewa ai wannan sharadin ya ma kai guda takwas kamar yanda zaka ji suna kawo wani baiti suna cewa su sharuddan la ilaha illallah ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zid thamaniyatan minha al kufran bima siwa al ilahi min al andad kad uliha. Wannan baitin ne malamai suke kawowa domin yin bayani akan sharuddan la ilaha illallah. To amma za mu je mu ji sharuddan guda bakwai, sannan sai mu zo mu fassara wannan baiti, mu ji menene suka karo na takwas din insha Allahu ta'ala. Abu na farko daga cikin sharuddan la ilaha illallah suka ce, abu na farko shine al-ilmu, mutun sai ya san ita wannan kalmar, ya santa, ya san ma'anarta. Shine suke cewa al-ilmu ay bi ma'na nafyul jahli, kore jahiltar ita wannan kalma abinda take ni. Idan kace la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, ma'ana al-ilmu anan shar'i na farko da ya kamata ka kiyaye shine suka ce ai an ya'lama al-insanu ma'naha nafyan wa ithbatan, kamar yanda muka wadi. Shine mutum ya san ma'ana ita la ilaha illallah, kinnan ma'ana guda biyu gare ta, shine nafiyan wa ithbatan, tana da sashen korewa sannan kuma tana da sashen tabbatarwa. An-nafiyu shine muka ce la ilaha, al-ithbat shi kuma illallah. To wannan shine, kuma wannan ya samu an malamai sun fitar da wannan sharadi ne karkashin ayan nan ta cikin suratu Muhammad da Allah madaukakin sarki yake cewa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah madaukakin sarki yake cewa fa'lam, ka sani, ka je ka nemi sanin, sanin ni me zaka sani? Sai Allah ya ce la ilaha illallah, ka san cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wanda ya cancanta a bauta mashi sai Allah. Bayan ka sani, sannan kuma wastaghfir li dhanbik, sai ka nemi gafarar ubangijinka. Wannan sharadi na farko kenan, al-ilmu, mu kiyaye wannan. Na biyu sharadi suka ce al-yaqin, shine yaqini. Menene yaqini? Shine suka ce nafyu shakki, shine ka kore wata shakka game da wannan kalma ta la ilaha illallah. Yanzu ka san ma'anarta, ma'anarta shine babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah. To kada ka samu wata shakka a cikin zuciyarka cewa a'a anya ko Allah nan shi kadai ya kamata a bauta ma, ko menene, kana shakka ne? A'a, wannan kuskure ne. Shine malamai suka ce ai an yakuna qa'iluha muqinan biha duna shakki, shine wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah, shine ya kasance ya yarda da ita, ya kudirce a cikin zuciyarshi, wato yana mai tabbas akan abinda ita wannan la ilaha illallah din take nuni zuwa gare ta, babu wani shakka a tattare da shi cikin zuciyarshi. Shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minina alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, lalle kadai mu'minai wa'inda suka yi, sune waɗannan wanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ce thumma lam yartabu, sannan kuma ba su samu wata shakka game da wannan bautar Allah da suke ba, game da wannan imanin da suka yi da kalmar la ilaha illallah, ba su da wata shakka a ciki, kamar yadda wannan aya ta zo cikin suratul hujurat. To kaga wannan yake nuna maka ashe wai malamai da suka kawo sharuddan la ilaha illallah ba wai kawai haka kawai ne suka kawo ba, da zaran ka bibiya sai kaga ashe alqur'ani ne ma yazo da wannan sharuddan, kamar yadda zaka ga a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutun yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun ya shaida babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah, sannan kuma ya shaida lalle ni, ma'ana lalle annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-janna, bawa ba zai hadu da Allah madaukakin sarki ba wanda baya da wata shakka a cikin wannan furuci da yayi na cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ya sheda 100% baya da shakka ko guda a cikin zuciyar shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda yayi haka babu shakka a zuciyar shi ba zai hadu da Allah ba a ranar tashi alkiyama face sai Allah ya sanya shi cikin aljanna. Ashe mafhumul mukhalafa anan shine duk bawan da zai je ma Allah madaukakin sarki yana mai shakka game da me yake da suna cancantar bauta ma Allah, ko kuma yana mai shakka game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, kaga ba zai shiga aljanna ba kenan. Da nassin hadithin nan da muka karanta, wanda kuma hadithi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi daga Abi Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda, kaga wannan yake nuna mana ashe da zaka ji wani yana hitawa yana wai la ilaha illallah take da shuru'u, la ilaha illallah za a ce tana da sharuɗa, eh tabbas tana da sharuɗa, ba haka kawai bane ba, gashi nan da nassin alqur'ani da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma abinda zamu fitar karkashin wannan hadisi abu ne guda uku. Abu na farko shine al-yaqin, shine yaqini, kamar yadda mun ce dama yaqini shine sharadi na biyu da muka kawo, sai mutun yayi yaqini a zuciyar shi tabbas wa adamu shakki, kuma ya kore shakka a zuciyar shi game da wannan la ilaha illallah kin. Ta ina zamu fahimci haka, wani bangare daga cikin hadisin zai sa mu fahimci haka? Shine ai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yalqa Allah bihi ma 'abdun ghayra shakkin fihi ma, baya shakka cikin wannan imani da yaqini da yake akan kalmar la ilaha illallah. Kaga kenan shakka ta fito, sai mutun ya kore shakka, al yaqin kenan. Abu nabi wanda zai zo anan gaba zamu kawo shi shine a gaba, ko kuma shine gaba ta hudu, shine as-sidqu, sai mutun ya gaskata ita wannan mi kalmar ta la ilaha illallah, wal ikhlas, da kuma kadaita wannan kalma ta la ilaha illallah. Shi yasa malamai suka ce an yakuna talaffuzu biha nabi'an min al-qalb, maganar da mutun yake hodi game da ita wannan shak, game da ita wannan kalma ta la ilaha illallah, sai ya zamanto ta bubbugo ne daga cikin zuciya, ma'ana da gaske yake, ba wai da ƙarya ne yake hodi ba, har cikin zuciyar shi ya yarda la ilaha illallah kin. Abu na uku daga cikin wannan hadisi abinda zamu fitar shine al'amalu bi muqtadaha, ma'ana at-tauhid yaqtadi tarku shakki war risalatu taqtadi ta'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana shi at-tauhid yana mi yana fa'idantar da barin shakka. Idan mutun ya samu tauhidi tsantsa, to zaka same shi baya shakka game da wannan kalma. Amma ita kuma ar-risala, ita kuma aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma yana nufin yana bayyana cewa ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam shine yi ma annabi da'a da biyayya. Me yasa aka ce haka? Kaga cewa akai ka sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah, sannan kuma ka sheda lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, to anan ma'ana at-tauhid shine bangaren ka sheda lalle babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Bangaren risala da yake nuni akan yima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya shine ka sheda lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, to wannan bangare guda biyu kenan. To kaga wannan shine abin da yake nuni a cikin mi a cikin wannan hadisi. Sharadi na uku daga cikin sharuɗa guda bakwai shine al-ikhlas, shine kadaita Allah, ka tsantsantar da bauta ga Allah, shine sai ka samu wannan kalmar ka hode ta ne da gaskiya Allah kadai kake hodi ma. Gashi nan shine mi suka ce al-ikhlas nafiyu shirki, shi al-ikhlas yana kore shirka, ma'ana ba za ka zamanto ka sheda tabbas la ilaha illallah ba sai an same ka baka shirka ga Allah. Da zaran an samu shirka guda ɗaya a cikin ayyukanka, menene aikinka yake fassarawa? Ma'ana yana fassara cewa baka yi imani da cewa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah ba, domin da ka yarda ba za ka taɓa yin shirka ga Allah ba, domin shirka ga Allah tana nuna cewa ashe akwai wani abin bautan wanda ba Allah ba. Shi kuma abinda annabawa suka yi ta faɗa akan shi kenan,
shine mi kada abota ma kowa sai Allah a nisanci dagutu abota ma Allah shi kadansa kada a hada shi da wani wajen bauta wannan shine abinda mi abinda kalman nan take ni ai an yaqulaha khalisan lillah bawanan bawan Allah mutum ya fade ta khalisan lillah ya fade ta ne dan Allah kuma ya tsarkake Allah a cikin fadarta shine ta ina zamu hadu wannan ta ina zamu fitar da wannan a cikin alqur'ani shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa ala lillahi dinul khalis yace ala ku saurara lillahi dinul khalis ga Allah ne kadai yake addini tacece ma'ana ga Allah kadai ake tace addini kaga ana iya cewa addinul khalis lillah amma sai akai at-taqdim wa at-ta'khir at-taqdim wa at-ta'khir tufidul mal tufidu madha me zake nuni yana nunin me al-hasr wannan addinin ga Allah kadai ya cancanta sai ka hode shi ne da gaske shi yasa aka ce lillahi dinul khalis ai ana iya cewa addinul khalis lillah addini tacece wanda ake yi ga Allah kadai ake tacewa addini amma sai akai at-taqdim wa at-ta'khir dan a nuna maka cewa ba a bauta ma kowa sai Allah shi kadai haka zalika zaka same shi a cikin hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne da Imam Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah kaga anan masu cewa la ilaha illallah ba ta da sharuɗa sai ka rantsa da Allah kamar busuma basu karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dibi dai wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah lalle Allah madaukakin sarki harrama 'ala an-nar ya haramta ma wuta ma'ana ya haramta wuta ta ci naman mutumin da yace mi man qala la ilaha illallah wanda yace babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shiru ba sai yace amma wanda ya hudu wannan kalmar yabtaghi bidhalika wajha Allah ya fade ta ne dan Allah yayi imani da ita dan Allah ba wai dan wani ba ba dan wata maslaha ta shi ba a'a dan Allah ne ya fadi wannan kaga wannan yake nuna maka a ce sharadin la ilaha illallah daga cikin sharadinta akwai al-ikhlas abinda zamu dauka hadisi ne da yazo daga Itban dan Malik wanda Imam Bukhari da Muslim kaman da na ambata sun fitar da wannan hadisin kaga abinda zamu dauka a cikin wannan hadisin shine al-ikhlasu shartun asasiyyun ikhlasi sharadi ne tabbatacce sharadi ne wanda shine asalin sharadi ma na la ilaha illallah me yasa saboda ita wannan kalmar ba ta amfanar da wanda ya fade ta ba da gaskiya ba kuma ba dan Allah ba wa ma'ana bai fade ta daga cikin zuciyar shi ba yayi irin na munafikai ne wa'inda idan suka hadu da musulmai sai su ce amanna billahi sai su ce mun yi imani da Allah amma idan suka hadu da mushrikai ɗan uwansu ko kafirai domin munafiki kafiri ne idan suka hadu da mushrikai ɗan uwansu sai su ce ai dama inna kunna mustahzi'un kai mun kasance mu dama masu izgili ne mu wabu mai imani da Allah kadai ba a dama izgili muke ga wannan kalmar da muka wani to kaga wannan yana nuna mana cewa ashe sai mutun ya hade shi dan Allah al-ikhlas yana cikin sharuɗin la ilaha illallah sannan kuma zamu fahimci cewa tafsirut tahrim fassara haramtawa menene tahrim ma'ana tahrimun nari ala muwahhid wanda ya kadaita Allah da gaskiya Allah ya haramta mishi shiga wuta shine kawai fassarar da zamu fadi domin duk wanda ya sheda da gaske babu abun bauta da gaskiya sai Allah to ba zai shiga wuta ba Allah madaukakin sarki ya kara sanyawa mu sheda da wannan kalma da gaskiya ba tare da abin da ya shahi shakka da ƙarya da munafici a cikin zuciyarmu ba sharadi na hudu shine as-sidqu shine gaskiya nafyul kadhib kenan shine kore ƙarya domin akwai wanda suke cewa la ilaha illallah amma ƙarya suke wai kuma akwai wani abu guda mu sani duk wani abu da ka sani akwai al-kadhib bilisanil hal akwai al-kadhibu bilisanil maqal akwai ƙaryatawa da halshe na aiki akwai kuma al-kadhib bi lisani al-maqal, akwai kuma ƙaryatawa da halshe wannan wanda muke magana. Mutum ne aka ce ka sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi, sai ka ce naki in sheda, kaga da baki ne ya hodi ko wannan kenan ya ƙaryata da bakinsa. To wannan shi kuma mutum na biyu wanda ya ƙaryata shi ma, sai aka ce ka sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, bauta Allah kadai ake ma, sai bai ce naki shedawa da baki ba, amma kawai sai muka ganshi yana zuwa wajen boka, sai muka ganshi in yazo ibada yana yanka domin wani Allah. Me yake nunawa? Ashe aikin shi gabban shi sun ƙaryata la ilaha illallah. Wai dan mu gane ƙaryatawa fa ba sai ka fito ka hodi da baki ba. Misali kai ne mahaifinka yace kai wane Muhammad zo, sai mutun yace baba na ki ban zuwa, kaga ya ƙaryata baban shi ko ya ki zuwa kenan. Amma mutum ne Muhammad, sai baban shi ya ce Muhammad zo yaka, kawai sai ya zaman shi ya ci gaba da kallon tele ko ya ci gaba da WhatsApp ko Facebook ko TikTok, me yake ni? Ya ce ya ki bai zuwa kenan. To wai dan mu gane cewa kana iya ƙaryata la ilaha illallah da ayyukanka fa ba sai ka hito ka hodi ba. Abinda mutane ba mu ganewa, wasu kenan, wasu mu ba su ganewa. Kalmar la ilaha illallah ba wai sai ka hito da baki ka ƙaryata ba, a'a, wasu ayyuka ne za ka yi su nuna ka ƙaryata. Misali akwai wani bawan Allah, yaya aka yi, ko kuma hadithi ma ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum biyu ne, ɗaya ya shiga aljanna saboda ƙuda, sababin ƙuda, ɗayan kuma ya shiga wuta sababin ƙudan dai. Yaya aka yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum biyu ne sun zo wucewa ta ga wani gari, wani ƙauye. To shi wannan garin ashe akwai wani gumki da suke bauta ma, to kai kuma idan ka zo wucewa sai ka yi ma wannan gumkin yanka, sannan za ka wuce. Wancan satin da muka kawo nau'ikan ibada, mun kawo yanka yana daga cikin mi ibada, yanka ana ma Allah ne kadai, shi yasa ma za ka daga cikin karatun yanka ana cewa bismillah, ma'ana Allah ne nake yankawa don shi ba don wani ba, ina yankan nan ne kawai don Allah, saboda Allah, Allah ne nake yanka ma, ba a zub da jini don wani Allah, ibada ce yanka, yanka bauta ce ga Allah. To sai guda aka ce musu ai ba za ku wuce ba sai kun yanka, sai kun yanka, sai kun yanka ma wannan gumki wani abu. Sai suka ce mi gare mu ba mu da komi da za mu yanka, sai aka ce ai ku kuda ne kuna iya yankawa. Nan take sai guda kawai ya bugo kuda, sai ya cire mishi kai, ya yanka kuda don mi? Don gumki, ba don Allah ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sababin da yasa Allah ya kai shi wuta kenan, saboda ya bauta ma wani Allah, domin yanka bauta ce, ita kuma duk wani abin da ya shahi bauta Allah kadai ake ma. Gudan shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai ya ce ba kuda ba ko kiyashi, wannan magana ni ne na ambata ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin ya ce ba zai yi yanka ga wani Allah ba, shi ga Allah kadai zai yi yankan shi. Sai aka dau takobi aka sare mushi kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sababin da Allah ya kai shi aljanna kenan. Kadiba kaga menene, mun dauki kuda a matsayin wani abu mai girma ba, amma saboda wannan yankan shirka ne ga Allah. Allah madaukakin sarki shi kuma ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah madaukakin sarki ya ce innahu sani dai kadai man yushrik billah, duk wanda ya shirka ga Allah, to faqad harrama Allahu alayhi aljanna, haqiqa Allah ya haramta mishi shiga aljanna. Dan Allah idan aka mutu muka je lahira, gida nawa ne addakwai? Gida biyu ne, daga wuta sai aljanna. To Allah ya ce an haramta mishi shiga aljanna, me yayi saura wuta? Da Allah madaukakin sarki yayi shiru akan nan, ayat ta tsaya akan haka, da muna gane wuta zai tafi. Amma kuma dan wani kai ya zo da wata shubha, sai Allah ya tabbatar, Allah ya ce wa ma'wahu an-nar, kuma mun tanada mishi sakamakon shi, makoman shi shine wuta. Wai idan ka wadu wannan sai a ce ka kai mutum wuta? A'a, ba kai ka kai mutum wuta ba, kuma baka ce wani dan wuta bane ba. A'a, Allah ta yi duk wanda yayi kaza, kenan baka ce wani ba, ta kai wanda ya aikata kaza. In mutum shi ya aikata, kaga ba kai kace ba, Allah ne ya hodi. amma shi ma ha wannan fa in mutum bai tuba ba mu gane da kyau domin idan ka tuba Allah zai yahe maka komai amma in mutum bai tuba ba ya mutu akan wannan shine ake magana zai tafi wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu kaga dai sai mun fahimci cewa ashe sai ka wadi wannan kalma da gaske ba da ƙarya ba kakkai irin na munafukai irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukan duniya ya zamanto sun yi imani da Allah ne a ƙarya sun wadi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mi Allah madaukakin sarki ya wadi mana a farkon suratul munafiqun idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah Allah yace idza ja'akal munafiquna bai ce idza ja'akal muslimuna ko mu'minuna ba me yasa saboda munafike ne kafirai ne duk wanda yake aikata irin wannan munafiki ne sai Allah yace in munafikai suka zo wajenka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu suna cewa in nashhadu innaka larasulullah mun sheda lalle wallahi hadaran zuwa suke yi tabbas kai manzo Allah ne wallahu ya'lamu innaka larasul Allah ya ce Allah shi kuma ya san tabbas ya bayyana cewa tabbas kai manzon Allah ma'aikin Allah ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna Allah ya ce kuma Allah madaukakin sarki ya sheda tabbas su munafikan kadibu wata kalma da Allah madaukakin sarki ya amfani da ita anan sai Allah ya ce lakadhibuna bai ce kadhibuna ba masu yawan ƙarya ne a'a sai Allah ya kawo lamun tarantsuwa dan a ƙara ta'kidi wallahi tabbas makaryata ne ashe wai wannan yake nuna mana zaka iya cewa la ilaha illallah amma a zuciyarka ƙarya kake kamar yanda kafirai mushrikan makka suke a lokacin ko munafikan ne za su zo su ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani har ake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ba za ka yaki munafikai ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ina jin tsoron mutane su ce Muhammad yana yakan musulmai ɗan uwan shi domin mu a wajen mu ne muka san munafikai ne ba musulmai bane ba su waɗanda ba musulmai ba suna mana kallon dukan mu da munafikan da mu duk musulmai ne to idan na yaki munafikan kenan kafiran za su ce ku diba ku ga hatta ɗan uwan shi bai bari ba dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yake su ba kenan to shi yasa wannan yake nuna mana ashe asidiku shi ma iya daga cikin sharuɗin kalmar la ilaha illallah abu na gaba sharadi na biyar daga ciki shine mi shine al mahabba kuma sai ka so wannan kalmar nafiyul buhd ka kore kin kyamar wannan kalmar sai ka so ta wannan kalmar kana son ta a cikin zuciyarka duk iya daga cikin sharuɗa kenan fara mu je a gaggauce kan mu tsawaita bayani sosai sannan kuma anan al-mahabba idan ka so kalmar kuma sai ka so ma'abuta kalmar duk wani wanda ya ce la ilaha illallah zaka so shi amma in ya kiyaye sharuɗin domin dole sai an kiyaye sharuɗin ne sannan abu zai cika idan mutum ya zo sallah sai ya kiyaye sharuɗin sallah sallar shi bata cika ba to haka ita ma la ilaha illallah in dai sharuɗin ta suka rubuce to baka da la ilaha illallah a baki dai kana hodi amma wannan sharuɗin sun rubuce sharadi na shida suka ce alqabul shine sai ka karbi wannan kalmar nafiyur rafdi ka kore me yake da suna barin wannan kalmar ma'ana kin wannan kalmar a ce ka ce ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce ka yarda ka karbi wannan kalmar kaka ce naki ban yarda ba kaka irin na kafire to sai kai wannan sharadi na bakwai shine al-inqiyad shine nafyu tark malumai suka ce ai al-inqiyad li awamirillahi wal intihai an nawahihi mi shine al-inqiyad ka kudirce a zuciyarka zaka yi umarnin da Allah ya baka dole sannan kuma ka tsaida hanin da Allah madaukakin sarki yayi maka anan zamu karanto wata aya Allah madaukaki ko kuma hadisi ko aya inda Allah madaukakin sarki yake cewa duk abinda wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu duk abinda manzo yazo muku da shi na ibada ku rike shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum duk abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gurgudan iyawarku idan aka ce kai ibada ana nufin ka zo daidai yanda zaka iya kaka takura ma kanka kaka ga limamin unguwar ku in yazo yana karatun alqur'ani yana yin awa 5 awa 6 yana karatun alqur'ani bai ji a jikin shi ba kai kuma kace dole sai kai irin shi a'a zaka yi daidai yanda zaka iya ne awa 1 zaka iya kana karatun alqur'ani kai minti 30 kake iya yi kai minti 10 kake iya yi kai kadan kadan zai karu to idan muka ce sai mun yi irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga mun shiga uku wallahi ba za mu iya ba kai wannan sallah kadai yanzu da ya zama to ita muka rike da gaske wallahi inda irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne muka ce za mu wallahi ba za mu iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai in zai yi sallan nafila ma hadisi ya zo daya daga cikin sahabbansa na manta sunansa yace ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga Anas dan Malik ne in ban manta ba ya tardo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya kabarta sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi nafila yace da na kabarta sallah wai ni dan aida ne ina so in samu falala yace kawai ina kabartawa har ma na tsaya a hagun kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya maido ni dama dan a gane liman shi yake tsaya a hagun in mutum biyu ne ma mu sai ya tsaya a daman shi sai manzon Allah ya maido shi daman shi daga nan aka fitar da wannan kenan sai yace da nazo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara karanta suratul baqara yace wallahi na zata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dan karanta wasu wurare ne a cikin suratul baqara yace sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce izi guda yace watakila in yaje rabi zai tsaya yace sai yaga an zo rabi an huce yace kai watakila dai yanzu duk gudun dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo karshen baqara zai tsaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zawwa karshen baqara kawai kuma sai ya ci gaba wata riwaya tace sai ya dauko suratul nisa'i sannan bayan ya kare nisa'i ya dawo Ali Imran wata riwaya tace a sai ya kama daga Ali Imran ya kare Ali Imran kuma ya dauko nisa'i sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izbu goma a tsaye tsayuwa guda tukun yace Allahu akbar yayi ruku'i dan Allah ya aka ce yanzu sallolin mu sai mun yi izbu goma haba da sai liman ya sallame ya ga shi kadai ne ko ladan bai tsaya ba dan an watse to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace abinda nazo muku da shi na ibada ku zo yanda za ku iya idan ka zo sallah dai abinda ake so shine kai sallar cikakka ma'ana ka samu nutsuwa a cikin sallar idan minti 7 sallar ka tai minti 10 minti 20 yanda zaka iya haka aka ce kai amma ka diba kaga dan mu gane cewa alqabul sai ka karbu wannan ko kuma maganar da muke kawowa akan abin da ya shahim abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma nahaitukum anhu fajtanibu ku nisance shi ba a ce ku nisance shi gurgudan iyawarku ba a'a ce akai kawai ku bar shi duk abinda manzon Allah ya ce haramun ne shi ba ce akai ka guje shi gurgudan iyawarka ba a'a shi kawai zaka bar shi ne saboda haramun ne Allah ya haramta maka amma ibada sai aka ce kai ta yanda zaka iya ba yanda wani zai iya ba a'a yanda zaka iya shi yasa ma Allah madaukakin sarki yake cewa ni a cikin karshen suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai sai abinda zata iya a wani waje kuma yake cewa illa ma ataha sai abinda zata iya zawwa ma'ana in zaka yi ibada kayi ta ne gurgudan iyawa kada ka takura ma kanka kaga anan yake nuna mana ashe idan zamu yi bauta to zamu yi ne gurgudan iyawan mu wannan kenan sharadi na 7 al-inqiyadu kenan tarku nafyu tark sai ka kudurce a zuciyarka to anan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma anibu ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama mushi ma'ana ku zamanto musulmai ku yi imani da shi to wannan a takaice sune sharuɗa guda 7 na la ilaha illallah to sai dai kamar yanda na ambata wasu malamai suna ƙara na 8 menene na 8 shine ka kafirce ma duk wani abun bauta wanda ba Allah ba shine suke karawa na 8 shi ma iya daga cikin sharuɗin la ilaha illallah sai ka kafirce ma duk wani abun bauta abun duk wani wanda ake bauta ma ba Allah ba ƙarya ne shirme ne kawai da shiriri ta sai ka kudirce a cikin zuciyarka a takaice kenan lokaci yana ta iya zamu ci gaba wannan sune sharuɗan la ilaha illallah to sai dai kamar yanda na ambata ita wannan la ilaha illallah kin ha kuma tana da falaloli kafin in tayi abubuwan da suke warware ta wataƙila sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa mu ga wa'innan bangaren falalolin la ilaha illallah la ilaha illallah tana da falaloli masu yawa idan mutun ya kiyaye sharuɗan ta to wallahi zai samu falaloli masu yawa daga ciki falala ta farko shine annaha afdalul kalimat ita wannan la ilaha illallah ita ce mafificiyar kalmomi gaba daya kuma ita ce mafificiyar ambadan Allah domin me yasa aka ce mata ita ce mafificiyar kalmomi saboda dan zaran kafiri ya fade ta ya zama musulmai ya zama musulmi amma an bai hode ta ba har yanzu yana kan kafircin shi duk wata kalma da zai hode subhanallah allahu akbar duk in ya hode ba bai zama musulmai ba sai in ya wadi wannan kalma ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi yasa aka ce tana daga cikin mafificiyar kalmomi kuma hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli yace mafificiyar abinda na hode da ni da annabawan da suka zo kafina manzo Allah ya ce la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah kaga falala ta farko ta la ilaha illallah kenan a takaice a gurguje lokaci ya tabi falala ta biyu annaha sababu dukhulil janna ita wannan la ilaha illallah kuma sababi ce ta shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yazo mutuwa musulmi da yazo mutuwa karshen abin da ya hodi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda Allah ya ce aljanna zai shiga shi yasa zaka samu wannan kalma ta la ilaha illallah ko kuma wannan dabi'a ta cewa la ilaha illallah yayin mutuwa a yanzu ta zaman toba kuwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin magabata na kurai na harko su zai yi wuya abun mamaki ne mutun ya mutu bai hadu wannan kalmar ba shi yasa zaka ji duk mafi yawancin sahabbai zaka ji an ce duk da zasu mutu karshen abin da suke hadi shine la ilaha illallah amma mu kuma a zamanin mu abun mamaki ne mutun ya mutu ya hade ta su a lokacin su abun mamaki ne mutun ya mutu bai hade ta ba amma mu yanzu abun mamaki ne domin kadan ne ake samu me yasa saboda la ilaha illallah ta mu ba da gaske muke ba ba mu kiyaye sharuɗan ta wai a wannan har mutun zai ringa maka garma wallahi kuma zaka ga wani mai cewa la ilaha illallah la ilaha illallah misali zikirin shi ne ya maida la ilaha illallah amma bai kudirce a zuciyar shi ba sai kaga duk yawan hadin ta da yake yi saboda a zuciyar shi ƙarya yake ba Allah kadai yake bauta ma ba sai kaga ya zo mutuwa bai hade ta ba kuma saboda dama ba da gaske ne ba amma sai kaga wanda yake da gaske ya hade ta yana kokari yana kiyaye sharuɗan wannan kalma wallahi sai kaga in ya zo mutuwa sai kaga Allah ya azurta shi da cewa la ilaha illallah zaka ga mafi yawancin malamai musamman na sunna da suka rasu zaka mafi yawanci ana cewa karshen mutuwar su me suke hadi la ilaha illallah sai kaga ana cewa wallahi gashi sun hadi la ilaha illallah mutun yazo yace wallahi nashi da kunne na kafin ya rasu yana cewa la ilaha illallah kai ba ma sai mutun guda ba akwai guda daga cikin su wanda aka kashe shi a cikin masallaci duk mun san shi a nan Najeriya kan yana ba da sallah gashi da lasufika wannan yana ashhadu an la ilaha illallah ana shi a waje ya mutu wata irin falala ta kai wannan da nassin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda karshen mutuwar shi kalmar shi ta karshe yace la ilaha illallah dan aljanna ne amma ahlus sunna aqida ahlus sunna nan ya mutu karshen kalmar shi ta ce ta zaman to la ilaha illallah ba za mu ce dan aljanna bane ba saboda mu ba mu da musaniya sai dai mu ce muna kyautata zatan dan aljanna ne wannan shine aqida ta ahlus sunna koda mutumin ya mutu yana cewa la ilaha illallah bu mu san gaibu ba bu mu san abin da ke cikin zuciyar shi ba sai dai mu ce muna kyautata mishi zato sai shiga aljanna abu na uku falala na la ilaha illallah shine annaha sababu najati minan nar ita wannan kalma ta la ilaha illallah duk wanda ya hade ta kuma ya kiyaye sharuɗan ta da gaske yake to sababi ne na zai samu kubuta daga wutar jahannama Allah zai kare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah kadiba kaga manzo Allah yana maimaitawa yabtaghi bidhalika wajha Allah sai ka wade ta da gaske sai ka kiyaye sharuddan ta tukun waza ta amfane ka manzo Allah yace duk wanda ya wade ta ya kiyaye to Allah ya haramta mishi shiga wuta Allah madaukin sarki ya haramta mana shiga wuta abu na gaba daga cikin falalolin la ilaha illa Allah shine annaha tafqulul mizan ita wannan kalma ta la ilaha illallah tana girmamar da me yake da suna ma'auni tana sa shi nauyi domin a ranar tashin alqiyama idan an je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a auna ayyukan kwarai da ayyukan banza na mutum ladanka da zunubanka za a auna su sannan a yi ne sannan a gani wanda ya yi nauyi to hadisi yazo daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam yake cewa ya rabbi ya ubangijina allimni shay'an ka koya mini ka sanar da ni wani abu wanda zan ambace ka da shi kuma in roke ka in yi addu'a da shi qala sai Allah ya ce ma annabi Musa qul ya Musa la ilaha illallah ya kai annabi Musa ka ce la ilaha illallah amma ku tsaya ku sha abun mamaki qala Musa qala ya rabb sai annabi Musa ya ce ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan bayinka suna wadin wannan kalma ta la ilaha illallah ya manzon ya Allah so nike a bani wani abu wanda zai kebance ni anan annabi Musa sai yake ganin cewa wannan kalmar ta zama to ruwan dare ga ma duniya kowa yana wadi kenan kamar dai ba ta da wani wannan amma ka tsaya ka ji abinda Allah ya ce ma annabi Musa sai Allah ya ce ha qala ya Musa sai Allah ya ce ya kai annabi Musa law anna samawati sab'a da a ce lalle sammai guda bakwai wa amiruhunna ghairi da duk waɗanda suke rayuwa a cikin sammai guda bakwan nan ghairi banda ni Allah banda Allah wal ardina sab'a da kuma kasai guda bakwai fi kiffatin ma'ana Allah yace da za a dauko sammai guda bakwai da duk abubuwan da suke rayuwa a cikin sammai guda bakwai daga abubuwan da suke rayuwa a cikin sammai akwai mala'iku ma akwai kursiyin Allah akwai al'arshin Allah duka suna rayuwa a sama Allah yace da za a dauko su gabaki daya a dauko kasa gabaki daya guda bakwai amma da Allah yake magana akan abubuwan wa amiruhunna ghairi Allah yace da waɗanda suke rayuwa a samman nan guda bakwai ghairi banda ni Allah wai amma har yanzu ana gardama da kai akan cewa wai baka yarda Allah a sama yake ba kadibi abinda Allah yace yace da dai sammai guda bakwai nan za a dauko su da duk waɗanda suke a saman nan banda ni Allah dan Allah kai ka yi sanin cewa Allah a sama yake shi Allah shine yake magana da kanshi yace duk wasu abubuwan da suke sama a dauko su duka a dora su saman sikeli amma banda ni wannan yake nuna Allah a sama yake kamar yanda ma tambayar mu wanda zamu tashi akan ta karatun mu na gaba shine aina wa Allah yana ina kaga wannan iya daga cikin hujjar da ahlus sunna suke dorawa akan suke kafawa akan cewa Allah yana sama bayan cin akwai ayoyi da yawa inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu ne muka sabkar da alqur'ani a daren lailatul qadr dan Allah sabkowa daga kasa ake sabkowa ko daga sama ake sabkowa daga sama ake sabkar da abu Allah ya ce mu muka sabkar da alqur'ani duk inda kaje an ce kuma sabkowa za a sabko daga saman wani abu ne to mu muka sabkar da alqur'ani wannan yana nuna Allah a sama yake amma wai har ana gardama da mutum har yanzu ga ayoyi ai Allah yana ko ina yana kaza kaza in ka ce Allah a sama yake ka mushi makani inna lillahi wa inna ilaihi kai kai Allah sanin kanshi shi Allah shi ya wadi sai mu bar mushi ba wai mun mushi makani bane ba Allah shi ya wadi haka zamu zo dai in mun zo gaban nan zamu yi bayani mai tsawo akai a takaice dai kaga sai Allah ya ce ma annabi Musa da za a dauko sammai guda bakwai da duk abin da ke ciki banda ne kuma Allah ya ce a dauko kasai guda bakwai su ma a dora su akan sikeli sai Allah ya ce wa la ilaha illallah fi kiffatin, sai a dauko kalmar la ilaha illallah kadai sikeli la balance da adda kai kun san yanzu an hwasa aiki da ita me bangare guda biyun nan ta bace sai a dora kilo guda anan in ana so a auna kilo guda wanda ita tafi yin an yi yin awo mai kyau ganda ita to manzo Allah ya ce da za a dauko irin wannan a dora dissan mai guda bakwai da duk mala'ikun da ke ciki da duk abin da ke cikin sama banda Allah da kuma kassai guda bakwai da mutanen da ke cikin kassan nan duk a dora su anan sai Allah ya ce amma a dora la ilaha illallah anan sai Allah ya ce ma annabi Musa malat bihinna la ilaha illallah Allah ya ce la ilaha illallah kinna ita za ta yi kasa ta rinjayi duk wannan ta rinjayi saman bakwai da duk mala'ikun da duk kassai guda bakwai wai nauyin la ilaha illallah kadai ma za ta rinjayi wannan kaga ashe la ilaha illallah menene kalma ce wadda take mai girma ma'ana daga cikin falalarta in ka kiyaye ta za ta sa sikelin kai ya zama to yayi nauyi kenan wannan yake nuna girman la ilaha illallah kenan ana nuna mun sura minti biyu zan yi kokari dama sura falaloli guda biyu wanda na rubuto ba wai dan su kadai ne ba wannan ita kalma kuma daga cikin falalarta shine annaha ahabbul kalami ilallah ko ahabbul kalami ilallah ita wannan kalma ahabbul kalami ilallah ita ce mafi a cikin kalmomi ita ce wanda Allah ya fi so me yasa saboda annaha tadullu ala tauhidillah ita kalmar la ilaha illallah tana nuni akan kadaita Allah shi kadai li annaha tadullu ala tarki shirk kuma ita kanta har yau dai tana nuni akan barin shirka ma Allah wanda Allah ya ce ita ce mafi fitiyar saban Allah shirka Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba Allah baya gafarta mishi amma duk wani saban Allah da ka sani Allah yana iya gafarta maka koda baka tuba ba in ka je ranar tashin alkiyama shirka ce kadai Allah ba zai iya gafarta maka ba domin Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika duna zalika ko kaga hatta kaba'ir ya shiga shirka ce kawai babu ciki in dai ka mutu kana shirka Allah ya ce ba zai gafarta maka amma in dai ba shirka bace ba to Allah zai iya gafarta maka sannan kuma wali annaha tadullu ala ifradillahi bil ibada kuma ita wannan kalma ta la ilaha illallah tana ni tana nuni zuwa ga a kadaita Allah da bauta shi kadai domin an ce la ilaha illallah ba a bautar kowa sai Allah falala ta karshe da na kawo ko da na rubuto ita ce annaha asasuddin ko kace annaha asuluddin kalmar la ilaha illallah ita ce asalin addini duk wani wanda yazo yayi sallah ba tare da la ilaha illallah ba ba da sallah sallar shi bata amfana da shi da koyo kan mu je koyo na mu dauki misalin kafirai zaka ga kafirai wani lokaci suna taimaka ma musulmai ko misali zaka ga ONG ta kafirai an ce ta je garin musulmai ta gina musu ta yi musu forage saboda suna wahalar ruwa to ya matsayin wannan aikin da suka yi Allah baya karban shi saboda ba su sheda da Allah shi kadai ne ba sun yi ne dan wata maslahar su wai dan ka gane in ka zo kai sallah kafiri ya zo yayi sallah be sheda lalle Allah kadai zai bauta ma ba bai da wata lada a wajen Allah dole sai ka sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah domin duk wasu ibadu zaka ga ana suna ginuwa ne akan la ilaha illallah dole sai ka musulunta kafin kai mi kai ibada shi yasa shekara 13 shekara 23 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi 13 yana kiran mutane a yi menene akan la ilaha illallah ne a Makka sai da manzon Allah ya shekara 13 a Makka ana wa'azi abota ma Allah ayi kaza sannan aka yi hijira aka koma Madina aka yi shekara 10 duka ko 9 da wani abu kamar yanda sabanin ruwaya ta cikin sira to wa'annan a takaice ya ku yan uwa musulmi ku diba ku ga tunda muka zauna muna magana akan abin da ya shahi la ilaha illallah sharuddanta falalatta yanzu kuma mun ji sharudda mun ji falalar da ake samu in dai kana da la ilaha illallah ka kiyaye sharuddanta zaka yi zaka samu aljanna to abu guda ya rage shine to
idan kai shi kace la ilaha illallah ka kiyaye sharuɗin ta shikenan ka tsira ko ko sai ka kiyaye wasu abubuwa dole sai ka kiyaye wasu abubuwa wanda wannan sune ake ce manawaqidu la ilaha illallah abubuwan da suke warware la ilaha illallah wanda insha Allah idan Allah ya kai mu darasi na gaba zamu kawo su a gurguje sai mu shiga sai mu ci gaba da darasin mu muna fata abinda muka fadi daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya cikin da ku gaba daya cikin lada inda nayi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mini سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته